أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وما صار ممنا سلم أن تدين مسلنتي دتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك دعواتي قبل أن نكرتونا منا فسر لتف أقدري وندا أيوشيني حلقة متأشرين ديدي وندا كما منا نأشكي وندا بابي وندا منا سارة إن شاء الله إلى الله تمكي وما إيدا كي كرشل لتف أيو كما zamun muna na cikin wannan babi ne na mai magana akan sujada ta rabakanwa, wanda zamu tashi inda malaka yake cewa wai zasu hali imamu bi naqsin aw ziyadatin sabbaha bihi al-imamu. Malaka yake cewa wai zasu hali imamu dan liman ya rabakanwa bi naqsin da ragi aw ziyadatin ko kari sabbaha bihi al-imamu masu bi ne sallah su mai subhanallahi. Wai za kama imamuka idan limamin kai tashi min raka'ataini daga raka'o'i guda biyu fasabbih bihi kama subhanallahi fa in farak al-ardh in ya riga ya rabu da kasa fatba'ahu kabishi wa in jalasa fil ula in ya zauna a cikin raka'a farko aw fi thalithati ko a cikin ta uku fa qum ka tashi wala tajlim ahu ga ka zauna tare da shi kai. Wannan kenan bari mu bai an ga bayani sannan sai mu dora. Malai ce wai zasu hal imamu idan liman ya rakanwa bi naqsin da ragi limamin ka ana sallah sai yammanci ya rage wani abu daga cikin sunnoni wanda ba na farilla ba kamar yadda mun ga sani, ko kuma qari sai ya ƙara wani abu an sani shi kuma qari ko farilla ce an haƙara sujjada ta badiya tana gyara shi ba matsala. Shine limamin ka sai ya rakanwa ko ta ragi ko ta qari, to ba magana zaka yi baka ce kai 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 ka rage ko wani abu, a'a sabbaha bihi limamu sai a ce subhanallah, haka za a ce ba magana za a yi ba. Ko kamar yadda wasu ake cewa wai su kawai limamin sai ya rakanuwa sai dai a ta buga kasa ana bugun kasa wai ya san an ya rakanuwa, to subhanallahi aka cewa idan liman ya rakanuwa ko ya kara wani abu ko kuma aka ga rage wani abu sai a ce mai subhanallah, to shine ma'ana. Sai malai ya ce wai za kama imamuka idan limamin ka ya tashi min raka'atayn daga raka'o'i guda biyu, wato ya yi raka'a biyu kaga kamata ya zauna ya tahiya, to kawai shi kuma sai yammanci sai dai miki tsaye bayan ya raka'a biyu zai ya tashi raka'a ta uku ba tare da ya zauna ba. Sai malai ya ce to fasabbih bihi kamar subhanallahi, sai ka ce mai subhanallah in ka gaje miƙewa zuwa ga raka'a ta uku din. Sai malai ya ce amma fa in farak al-ardh in ya riga ya rabu da ƙasa shikenan ya ci tafiya bai dawo ba fatba'ahu sai ka bi shi kawai a ci gaba, ka san mun riga mun yi hukunci na can baya ko sai a ci gaba da sallah haka nan sai an cika raka'o'in guda hudu da in bai hudu din ce ƙarshe shikenan sai ayi sujuda qabliya shikenan sallah ta gyaru, in kuma mai raka'a uku ce ita ma sai an cika din an yi uku din sannan haka ne. Sai ya ce amma wa in jalasa fil ula idan ya zauna a cikin raka'a ta farko aw fi thalithati ko cikin raka'a ta uku, wato shine yayi raka'a ta farko aka ga kaida an kai raka'a ta farko miƙewa za a yi sai an ƙaro wata sannan sai a zauna ayi tahiyya, shi kuma ko da ya raka'a ta farko sai kawai ya miƙe ko da ya raka'a ta farko sai ya zauna. Sai malai ya ce aw fi thalithati ko kuma cikin ta uku aka ga an kai raka'a ta uku ba a zauna ko miƙewa za a yi kawo ciku inda ba magriba ba ce ba, to sai kuma ko da ya raka'a ga ta uku din da ba a zauna sai ya zauna shi limamin naka ne, ko ya zauna a cikin raka'a farko ko kuma ya zauna a cikin raka'a ta uku, to sai malai ya ce fa kum to kai miƙi tsaye kamar kamar subhanallahi amma ka miƙi wala tajzimahu ka zauna tare da shi ya kaka ce tunda ya zauna bar ka zauna, a'a miƙewa za kai shikenan. Sannan sai malai ya ce wa in sajada wahidatan idan limamin ka ya sujada daya wata raka thaniya ta yabbata bi fasabbih bihi kamar subhanallahi wala taqum ma'ahu kar ka miƙe tare da shi ya illa an takhafa aqdaru ku'ihi sai in kana jin tsoron kullar ruku'in shi fatba'ahu to ka bi shi wala tajlis ba'da zalika amma kar ka zauna bayan wannan ma'ahu tare da shi ya la fi thaniyatin ba za ka zauna da shi a cikin raka'a ta biyu ba wala fi rabi'atin ko a cikin ta hudu ba fa idza sallama idan ya sallame fa zid raka'atan ukhra sai ka ƙara wata raka'a badalan malmaki min raka'atin lati algaitaha daga wannan raka'a da ka jifar baniyan kana mai gini, wato ma'ana shine abin da malaka yake nufi shine yace wa in sajada wahidatan idan limamin naka ya sujada daya wata raka tsane ta sai yabbata biyu ka san ai duk raka'a sujada biyu aka shi kuma ko da ya sujada guda sai miki bai guda ba to pasabehi bi kamar subhanallah kace mai subhanallah don ya dawo ya ida cika wannan gudat wala ta kuma ho ga kamar yake kai ka kabi shi kamar subhanallah kurun sai in ka mai subhanallah kai ya kidawa kai ya miƙe ci gaba da karatu ne sai kaga kuma zai ruku'i kamin ka isko shi to shine sai an ka ce to illa anta khafa aqdar ku'i sai in kana jin tsoron kullu ku'i ne to nan kam in kaga zai yin ruku'i kai shikenan fataba sai ka bi shi kai sai ka tashi kai ma amma fa wala tajlis ba'da zalika ma'ahu kar ka zauna tare da shi bayan wannan din saboda haka gani kai yanzu saboda yanzu sallolin ku ba dai bane yanzu kai ga kaida kai yanzu shi in ga raka'a farko ne abin ya faru kaga shi abin da aka kallo ne yanzu wanda zai wanda yayi yanzu ta buci yayi kai kuma tunda ka tabbatar da ya ba su da kai matsayin ta farko kake ai ka fahimta matsayin ta dai ce gare ka kai dan me saboda kai ka tabbatar da an ban mata wato an ba su da guda gare ta to shi yasa yace to idan yayi raka'a ta buɗin ya zauna kai kakka zauna kai ba za ka zauna ba kai shine ma'anar din wala ce zulm ba da zalika kar ka zauna bayan haka din ma a hutar da shi ya lafi sanatin ba za ka zauna da shi a cikin raka'a ta biyu ba in yayi tunda shi gare shi kaga ta biyu ce kai kuma gare ka ba ta biyu bace matsayin guda ce wala rabi wala fi rabi'atin ko kuma cikin ta hudu tunda ka shi gare shi in tana ta hudu kai kuma da ka tabbatar da wato an ba su wancan sujada kai gare ka matsayin ta uku take ba ta hudu bace shi yasa to kakka zauna ta da shi ya iyaka abinda annan fa za sallama idan ya sallame fazid raka'atan ukhra kai kuma sai ka kara wata raka'a badalan malmaki min ar-raka'ati allati algaita hada ga wancan raka'a da ka jifar din ba ne kana mai gini don haka ga sai ka jifar da wancan raka'at wadda an ka bad wannan raka'a din wadda ya bannan wannan sujud cikin ta ne sai kai wata a madadin ta shikenan in ka gama kuma wasu sujud qabla salami sai kai sujud qabliya shikenan sallaka ta yi kawai sannan sai mala ya ce fa in kuntum jama'atan in kun kasance kuma ku jama'a ne da yawa sadda abin ya faru ma'ana jami'i ne ba daga kai sai shine kukai ba to fal afdalu lakum abin da mafifici gare ku abin da yafi gare ku an tuqaddimu wahidan ku gabatar da mutum daya yutimmu bikum ya cika muku sallar shikenan ma'ana shine kaman sadda liman din ya ba wannan sujada ga wata raka'a daga ciki to in ba ku biyu dai bane daga kai sai shi ba to abin da ya kamata nan wurin tunda an kai haka nan kuma an kai subhanallahi bai dawo yayi ba shikenan sai ku hita batun sallah sai wani ya ci gaba ya shiga gaba sai ya muku da sallah ta ku shikenan da kyau a gyara sai ku gyara wannan sujada tun farko din shikenan ku ci gaba wannan shine abin da yafi kenan shine in kun kasance jama'a ne to abin da yafi shine ku gabatar da wani wato yitin mu biku mai cika muku sallah ta ku din sannan sai mallaya ce wa iza zadal imamu sajdatan idan limai ya kara raka'a daya idan mulima ya kara sajdatan sajdada salisatan ta uku fasabbihi bihi kamai subhanallahi wala tasjudu ma'ahu ga kai sujada tare da shi ya wa idza qama al-imamu idan limai ya tashi ila khamisatin zuwa raka'a ta biyar tabi'ahu man tayqana mujibaha wanda ya sakankance da wajibcin ta yi shi aw shakka ko kuma yayi kokanto fihi a cikin shi din wajalasa man tayqana wanda ya sakan wajalasa man tayqana ziyarataha wanda ya sakankance da qadin ta ya zauna fa in jalasa al-awwal in ko na farko ya zauna wa qama ath-thani na biyu ya tashi fadala salatu sallu sallu ta bace gaba daya ma'ana shine wato wai zazadul imamu sujjatan idan liman ya kara sujada salisatan ta uku fasabbihi bihi to kamai subhanallahi wato shine ai ka san sujada biyu aka yin garaka kai ko ko da limamin naka yana sallah sai ya sujada ta biyu sai ya ce ga ta uku to kamai subhanallahi kuma ka kabi shi ga sujada din ko ya ta ya shi dinki alishi kuma ta ya huta shi kadai amma kai ba za ka yi ba an fahimta sai ya ce to idan liman kuma ya tashi zuwa raka'a ta biyar ana sallah mai raka'a hudu kenan sai liman ko da an yi malmakin yayi sallah me sai kawai ya miƙe sai ka raka'a ta biyar to sai mallaya ya ce to tabi'a huma ta kana mujibaha wanda ya tabbatar da wajabcinta to yi bishi kawai misali dama akwai wani shi ma fahimta ta da liman din shi ma gane yake lalle dimun ita ce wato a sallah so bar cika ba shi liman yana ganin dama sallah ta bar cika ba shi yasa miƙe sai ka ruwa shi ma cikin ba mu akwai wadanda su ma suna ganin cewa ai lalle da mata shi ka to wanda sun ka tabbatar da kana shine mallaya ce wanda ya tabbatar da cewa ai lalle da saura din ya bi liman ta tahiya ko kuma wanda yake au shakka fihi ko wanda yake kokanto a cikin wannan sallar wato shine shi wanga nan shi ko shakku ne yake ta cika ko bata cika ba sai ga liman ya miki to ya bi shi ma amma sai ya ce wajen sa manta ya kana ziyarata wanda ya tabbatar da kalin da shi kamar zanne ne in kai ka tabbatar lalle dimun lissahin karaka aka ta hudu ce ta karshe amma sai ka gale mai ya miki shi kuma sai zai karo ta biyar to kai zaunin ka ga ka bi shi wanda ya ganin shi kuma akwai saura da ya bi shi amma kai kai zaunin ka sai mallaya ce fa in jalasa al-awwalu idan na farko ya zauna wa qama ath-thani na biyu shi kuma ya tashi fadala salatu sallashi ta bace ma'ana na farko din wanda ya tabbatar da lalle dimun akwai saura amma kuma wai mamakin ya tashi bilimin da ga miki shi kuma sai ya zauna da sallah sai ta baci shi kuma wanda ya tabbatar da cewa sallar su ta ci kadimin dimin daidai amma kuma ga liman kuma ya miki zai karo wata shi kuma sai bilimin dan ka ce anka karo din shi ma tashin ta baci to shine ma'anar haka din sannan sai malai ci gaba da cewa wa idza sallama al-imamu idan liman ya sallame abla kamali salatihi gabanin cika sallar shi sabbaha bihi man khalfahu wanda abaya ne ya mai subhanallahi fa in saddaqahu to in shi liman din ya gazgata shi kammala salatahu ya cika sallar tashi wa sajada ba'da salami sai ya sujuda ba'diya wa in shakka in yayi kokanto fi khabarihi a cikin labarin nashi din da yace mai akwai saura sa'ala adlaini ya tambaye adlai guda biyu ma'ana masu kula da sallah kenan wajaza lahum al-kalamu nan zance ya halatta gare su fi zalika a cikin wannan wa in ta kanal kamala idan ya tabbatar da cika amma amila ala yaqini to yayi aiki bisa ga yaqini na shi liman din wata lakal adlaini ya bar su tambaye wadannan adlan guda biyu din illa an yakasura an-nasu sai in mutane sun yawaita khalfahu bayan shi liman din sun ka tabbatar mai an kara fai turuka yaqinahu to sai ya bar yaqinin nashi din wa yarji'u ilaihim sai ya warji'a ilaihim sai ya dawo zuwa gare su abinda malam yake nufi shine wato wai za sallama al-imamu idan liman ya sallami qabla kamali salati gabanin cika sallah to sabbaha bihi man khalfahu wanda bayan mai subhanallahi ana sallah a kila an yarka ayu misali kawai sai liman ya sallami to mamusi a mai subhanallahi shine ce wanda abaya ne ya mai subhanallahi to fa in saddaqahu idan mutum guda ne ya mai subhanallahi dan in shi liman din ya gazgata wannan mutum ya yarda cewa lalle haka din ne to kammala salatu ya tashi idan cika sallah abin da rage an bayyana ko da haka mai wannan mutum guda mai subhanallahi to shi kenan liman din kuma ya ji ya yarda wannan subhanallahi da tashi din na cewa misali yana mai ne don sallar ba ta cika bane sai ya yarda haka ne ya tashi ciko din shikenan wasa jira ba'da salami ya gama shikenan sai ya sujuda ba'diya shikenan sallah ta yaro saboda kaga an yi kari ko tunda yayi sallama inda ba ayinta sannan ya ce wa in shakka in yayi kokanto fi khabarihi a cikin labarin wanda mai subhanallahi din ko da mai subhanallahi amma shi liman yana ganin cewa kai anya shi wa sallah ta daidai take yana kokanton wannan subhanallahi yana ganin cewa wanda mai subhanallahi nan shi dai rakanwa din to in yana shakku shi liman din sa'ala adlaini ya tambaya adlai guda biyu cikin sallata sai ya tambaya sallan mushin abinda wani faɗa daidai ne ko kuma sallar ta mushin bata cika ba in bata cika ba sai ya ce mai sunan raka'a kaza shikenan sai ya tashi a cika din shine malai yace sai ya tambaye adlai guda biyu sai su yi magana din cikin sallar din wajaza lahum al-kalamu kuma zance ya halatta gare su fi zalika a cikin wannan ba komi ya tambaye su su gaya mai lalle sallamu akwai sunan raka'a kaza shikenan sai ai shikenan sai ya tashi ya cika an gama sai ya sujuda ba dai shikenan sallar ta yi sai amma malai yace wa in ta kanal kamala amma in ya sakankanci ya tabbatar da cika sallar tashi din ya sani lalle dimin sallah sai ta cika shi liman din to amila ala yaqinihi kai yayi aiki da yaqini ne ma'ana kar ya kula da subhanallahi din wanda ya mai subhanallahi din lokacin da ya mai da niyyar matsayin wato yana tunan yana rahim ya labbahar da shi cewa ya raukan wadin ne shi in ya tabbata shi liman lalle tabbata sallah ta cika yayi aiki da yaqini ne wata rakal adlani ya batta bai adlan biyu ko da mai subhanallahi ba sai ya tambaye kowa ba kawai ya ci gaba da sallah ta kyale shi sai malai ce illa an yaka suran nasu khalfahu sai in mutane sun yi yawa bayan shi liman din kamar sai ya zama mamun da abaya ne da yawa sun tabbatar mai ilalle wannan sallah fa an yi kari cikin ta to in ya zama mafi yawancin mutanen da abaya suna da yawa wanda sun ka tabbata ko da shi liman yaqinin da yake da shi ya sallah ce ta cika amma mafi yawancin mutane sun ka ce ai sallah bar cika ba to fa ya turaka yaqinahu sai ya bar yaqinin da shi liman din wayar ji a ilahim sai ya dawo zuwa ga wadannan din sai ya tashi ya cika abin da sun ka tabbatar mai da cewa bai yi da cika din ba to shine abinda malam yake nufi a nan to kuma alhamdulillah tammati bihamdillahi wanda littafi ya cika da godiyar Allah wa husni aunihi da kikkiawan taimakon shi assalatu wassalamu tsira da mincin Allah su tabbata ala rasulillahi bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da mincin Allah su tabbata gare shi saboda haka wannan shine karshen wannan littafi na mukhtasarul akhdari wanda alhamdulillahi muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana mun kammala wannan karatu na wanda littafi na akhdari wanda kuma insha Allah za mu kuma duba ganin littafin gaba wanda ya kamata mu sa a dora a ci gaba insha Allah muna fatan dukkan inda muka yi daidai Allah ya karba muna inda kuma muka kuskure muna roƙon Allah shi yafi muna ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kashin wannan littafi wanda kamar yanda bayanin mu na farko ya gabata cewa wasu malamai suna cewa shi wannan malami mai Imam Abdulrahman al-Akhdari din nan wato wannan littafi nashi na akhdari bai yi da kammala shi ba Allah ya mashi rasuwa saboda haka sai suna cewa shi yasa daka kai bakin inda ya tsaya ne nan shine abun ya tsaya bakin nan amma ba iya littafin kenan ba sai suka ce shi yasa da haka ga yaso a tattauna akan masalolin da dama duka tunda in ka kula za ka ga akwai abubuwa da dama wadanda bai magana kansu ba abinda ya shafi su azumi zakka hajji da sauransu ko to wasu malamai sun ce bai yi da kammala shi bane Allah mashi rasuwa shi yasa hakan ta faru to ko dai yaya daidai wannan malami ya hidima dai a cikin wannan addini muna fatan Allah ya karba mashi wannan hidima kuma ya gafarta masa ya ji kanshi da rahama alfarma manzo Allah sallama muna fatan dukkanin abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladar shi karba muna shiya kurakura mu kuma Allah shi yafi muna inda muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu yi kun gyarawa alfarma manzo Allah sallama muna fatan ubangiji madaukakin sarki muna jagora cikin dukkan lamuran mu baki daya muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na khairi dukkan abin da muke tsoro na sharri Allah ya kare mu daga gareshi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ka insha Allah za mu sa littafi na gaba dan wake kila misali tafin ashimawi insha Allah Allah ya mana jagora fata ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنكو سنوسي شك إبراهيم نمعلم نصر وقدر زنفرس النيجيريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته